الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna tara ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 25 ga watan 8 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. بعد فيك في درسنا يوم إذن تنبوي سنة يغباتا
قال أم حديث الأنس كمال والسنة جاء بإن يتوكمه جنة شكرا من الله يوم
kamar kaka yana da shekara 10,
ma'ana shi ana duka biyu su yi yana ɗan shekara 10 annabi ya yi da shi ne
a wannan ba haka ba. Anas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo birnin Madina, aƙalla Anas ya kai kusan shekara 10, kuma duka ba a nan ba take. Mas'ala ce mai zaman kanta daga cikin mas'aloli na ilimin hadisi, na cewa a wani lokaci ne za a iya kai yaro makaranta domin ya saurari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya rawaito. Wasu daga cikin malamai suka ci irin su al-imamu Ahmad da sauransu, suka ce in wato wasu ba al-imamu Ahmad, wasu daga cikin malamai, wasu suka ce idan ya kai shekara 7, an gane ko, wasu suka kayyade suka ce shekara 4, wanda suka ce shekara 4 sun kafa hujja da hadisin wannan wani daga cikin sahabbai, sunansa ya kwanta mun, shine yake fada, yake cewa bana mantawa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanmu, manzon Allah ya sa aka janyo ruwa daga cikin rijiya, manzon Allah sai ya gumsa yace sai ya furza mun a fuska, yace ina tuna da wannan abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, da aka bi diddigi a lokacin nan yana dan shekara 4. Wasu daga cikin malamai su al-Imam Muhammad suka ce babu kayyadewa da wasu shekaru, an gane ko wajen daukar riwaya, suka ce duk lokacin da yaro ya zamanto yana iya bambanta tsakanin saniya da jaki, ya san wannan saniya ce wannan jaki ne, to ya halatta a je makaranta da shi ya saurari hadisi ya rawaito. Gani ko wannan magana irin magana ce ta al-mustashriqun waɗanda suke famar suruguza al-saman zan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Anas yana ɗaya daga cikin sahabbai bakwai waɗanda suke masu yawan riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ruguza hadisan da Anas dan Malik ya rawaito, an ruguza kaso mai yawa daga cikin sunna, saboda Anas khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, tsawon shekara 10 ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara 10. To kaga wannan kadai ya ruguza maganar da ake faɗa, shekara 10 yayi yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ina za a ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya Anas yana dan shekara 10, wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin Madina, mahaifiyar Anas Ummu Sulaim Allah ya kara mata yadda, ta kama hannun shi ta kawo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya rasulullahi ga gudunmuwata, na baka wannan yaro dana Anas ya ci gaba da yi maka aikace aikace yayi maka aikace aikace ya zama dan cikin gida kadimi ne, galibi zaman gida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bulaguro yana tare da Anas. To yanzu misali in an ce manzan yana da shekara 10 manzan Allah ya bar duniya, kenan ran da aka haifi Anas ran nan aka wannan manzan Allah ya iso Madina, to yaron da za aka kamo hannun shi aka kawo shi kadimi, kafin yaro ya zama kadimi ya isa aikace aikace, akalla yaro ya kai kusan shekara 10, yaron dai da za a iya aika a sa shi wasu aikace aikace akalla ba zai yi kasa da shekara 10 ba. Dan haka shi Anas yana ɗaya daga cikin sahabbai bakwai waɗanda suke da yawan riwayar hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda farko jagaba shine Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, a cikin sahabbai gaba ɗaya yafi kowane sahabi yawan riwayar hadisi, wanda ke biya masa Abdullahi dan Umar. Anas dan Malik shine a mataki na uku, na hudu Abdullahi dan Abbas, na biyar Abu Sa'id al-Khudri. An gane ko? Abu Sa'id al-Khudri shine na biyar, sannan na shida Jabir ibn Abdullah, na bakwai ita ce Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ne gaba daya al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa ya waƙe su a cikin alfiyarsa ta Mustala, yake cewa wal muqtiruna fi riwayatil athar Abu Huraira tin yalihi ibn Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zawjatun nabi, yace wal muksiruna fi riwayatil asar, masu yawa masu yawaitawa a wajen rawaito da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace Abu Huraira ce, Abu Huraira shine na farko, sai yace Yalih ibn Umar, nabiya mushi Abdullahi dan Umar, sai yace wa Anas, Anas shine na uku, sai yace wal Bahr, sannan da kogi, wa yake nihi da kogi, shine Abdullahi dan Abbas, kal Khudri sannan Abu Sa'id al-Khudri, sai yace wa Jabir da Jabir ibn Abdullah, sannan sai yace wa zawjatun nabi da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadisul Anbiya, littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labarun annabawa. Mun tsaya ƙarshen, ko in ce muna cikin babi na 40, baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abd innahu awwab, wanda shi wannan babi malam ya tattaro ayoyi da ke bayani game da kissar annabi Sulaiman, wanda bayani ya gabata a kansu. An gane ko? Sannan hadisan da malam ya zo da su a ƙarƙashin baban su ne kenan insha Allahu darasinmu a yau. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Bashar huwa al-ma'ruf bi Bundar, qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إفريتيا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. قوله إفريت أي متمرد من إنس أو جان، مثل زبنية جماعتها الزباني. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال هذا جاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي حمزة وابن أبي الزناد وابن أبي الزناد 90 وهو أصح. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي هو حفص بن جياس قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد أنا عبد الرحمن أن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار وقال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتهاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتا فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المديا مالم الله يجي كنسا نافتا واتوانا رواية چي دغا أبو هريرة الله إكرم سيدا دغا منظم الله صلى الله عليه وسلم منظم الله كي فتا إن إبريتيا من الجن للي wani karfa wato daga cikin aljannu lafazin ifritiyan kamar yadda Ibn Qutayba ad-Dinawari malami ne daga cikin malaman logar yace abinda ake nihi da ifrit wanda yake karfa kamar yadda can kissar Annabi Sulaiman a cikin suratul naml da ubangiji ta'ala ya kissanta mana qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin tare da cewa wasu daga cikin malaman logar irin su ar-ragib al-asfahani yace in aka ce ifritun wanda yake kenan tantiri wanda yake kangarare wanda baya jin hus wanda ya kai makura a wajen lalaci an gane ko shine ake kira wato ifrit kamar yadda malamai ke fada Ibn Abdul Barr yake fada cewa su aljannu mataki mataki ne asali dai shine jinniyun an gane ko idan aka ce jinniyun wannan kenan wahidul jinni jam'unsa shine aljinnu idan ka ce aljinnu jam'i ne wahid kin shi kenan mufradin shi sai ka ce jinniyo wanda asali su aljannu Allah ya halice su ne daga tsantsar wuta kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wal janna khalaqnahu min qablu min naris sam haka a cikin suratul rahman wa khalaqal janna min marjin min nar azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a hadisi sahihi yake fada ga Aisha Allah ya kara mata yadda yake cewa Allah ya halicci wato Adam daga kasa wannan kai Allah ya yake cewa mala'iku an halicce su daga haske an gane ku yace aljannu an halicce su daga kasa wannan daga tsantsar wuta yace Adam ku Allah ya halicce shi daga abin da ya fada muku ita ce kasa dan haka sinadarin halittar aljannu ya sha bamban da sinadarin halittar mala'iku ya sha bamban da sinadarin halittar yayan Adam domin cikar fa'ida wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi cewa kwata kwata aljani baya cikin tawaga ta mala'iku baya cikin jama'a ta mala'iku kamar yadda wasu suke kafa hujja cewa da malaika yana daga cikin malaiku da ya kangare ma Ubangiji, Ubangiji ta'ala ya la'ance shi. Su malaiku daga haske aka halicce su, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, shi ko aljani daga tsantsar wuta. An gane ku? Cikar kuma duk da cewa karijil mawdu' ne, amma saboda cikar fa'ida hanyoyi ne guda hudu waɗanda suke tabbatar da aljani baya daga cikin malaiku. Wannan ita ce hanya ta farko, sinadarin halittar su ya sha bamba. Abu na biyu, aljannu suna ci suna sha, amma malaiku ba sa ci ba sa sha. Na uku, aljan aihuwa yake, malaiku ko ba sa aihuwa. Hanya ta hudu, malaiku ba sa saba ma Ubangijinsu, la ya asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Shi kuma aljani aikin sabo shine abin da yake gaban sa, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa, a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Kuma ga ya hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin yake hani game da kyatse bayan gari ko goge bawali da kashi, manzo Allah sai yake cewa guzurin ƴan uwanku ne aljannu. Idan aljani ya dauki kashin da muka gurgure muka yadda, zai same shi mafi tsoka, mafi mai mai ko sama da lokacin da mutum ya ci. To shine anan a takaice, su ake nan asali dai aljan. In har ya kasance kuma aljanin yana cuɗanya da mutane, to shine suke ce mishi amir, sai a ce masa amir. Su ne ake kiransu awamir, aljannun da suke zama cikin mutane suke rayuwa da su. An gane ku? Akwai aljannu waɗanda suke rayuwa a cikin mutane. In kuma ya kasance irin aljani ne wanda yake bujurowa ga kankanan yara yana cutar da su, su ne ake kira arwa. In kuma sun kasance ya kai matuka a wajen, wato shi ne in ya zamanto wato mai sharri ne da mugunta wanda ya kai matuka, shi kuma ake ce masa shaidani. In har ya dada akan haka kenan, cutarwar shi ta kai makura da ladacinsa, to shine ake ce masa ifrit. Kamar yadda Ibn Abdul Bar, Allah ya ji kansa, yayi wannan bayani. To shine dai a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna ifritiyan min aljinni, lalle wani karfa daga cikin aljannu. Manzon Allah yace, tafallata alayya albariha, manzon Allah yace jiya wato ya bujuro gare ni kai tsaye. Larabawa idan suka ce albariha abin da yawa kana ajiya, amma ba sa cewa bariha sai abin da ya auku ajiya bayan gushewar rana kenan, kamar misali daga yamma zuwa faduwar rana, ko kuma abin da ya faru a cikin dare, shine suke cewa albariha. Amma abin da ya faru jiya da safi ba a ce masa bariha. Gane ku? Kenan misali abinda daga bayan azzahar ajiya har zuwa faduwar rana ko kuma cikin dare shine ake kira da bariha. To shine yake cewa inna ifritiyan min aljinni, lalle wani kakkarfa daga cikin aljannu. Manzon Allah yace, tafallata alayya albariha, manzon Allah yace daren jiya, manzon Allah yace ya bujuro gare ni, liyaqfa alayya salati, dan ya yanke mun sallata ya bata. Manzon Allah yana cikin sallah shi wannan aljanin, wato ya bujuro ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, famar shi kawai ya bata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar shi. Wanda daman shi dabi'ar shaydani a kullun shi famar da yake, wanda farko yana nan yana dakon bawa, yanzu kafin ka fara aiki na ibada abu na farko da shaytani yake kokarin sanya ma kasala da kiyuya ya ragwantar da kai. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa idan ɗayan ku yayi hamma ya tushe bakin sa, domin shaytani yakan yi ma mutum dariya idan mutum ya yage baki yana hamma, saboda me yasa shi ya ga abin da yake so kenan kana cikin kasala da kiyuwa domin in ka ga mutun yana hamma to sa ido ka tsare zuwa jimawa ka ga barci ya dauke shi to farko abin da yake fama ya kasalantar da mutun ya ragwantar da shi idan ya kasa mutun ya ketare wannan marhala ko mu ce wannan zango na farko to idan ka shiga ka fara ibada to kuma sai ya zo ya ringa famar yadda zai bata maka wannan ibada an gane ku ya zo ya yi ta shagaltar da kai ya yi ta sanya maka wani sake-sake wani wasi-wasi in kuma bayan ka gama ibada wannan wannan mataki ka ketare bayan ka gama ibada kuma in kuma sai ya dawo sai ya ringa kokari yanzu in kana cikin ibadar sai ya ringa zayyana maka yadda zaka ringa neman burge mutane da wasu abubuwa waɗanda za su bata ma wannan ibada idan mutun ya ketare wannan mataki in ka gama ibada kuma sai ya zo ya ringa jefa maka abu wanda yake na jiji da kai na nuna isa ka ringa ganin kai ka iya wane ne zai yi kaman kai to wannan duka yana daga cikin sharri na shaydani shi yasa yazo a hadisi idan bawa ya kabbara sallah manzala sallallahu alaihi wasallama yake fada idan wato an yi kiran sallah shaydani yakan fita da gudu ya juya baya yana fitar da iska zai yi nisa wanda yake mai yawa in an gama kuma sai ya dawo in an fara ta da ikama ya juya baya in an shiga sallah kuma ya zo shi yasa duk inda ba a toshe ba na sahu to yakan zo a sifar kamar dan tinkiya ya shi ringa shiga tsakanin mutane yana famar bata musu ibada to shine ana manzala sallallahu alaihi wasallama yake fada yace lalle wani kakkarfa daga cikin aljannu ajiya manzon Allah yace ya bujuru mun li yaqba alayya salati dan ya yanke mun sallata ma'ana ya bata mun ita fa amkana lillahu minhu fa amkana lillahu minhu ubangiji ta'ala sai ya bani dama ya bani iko game da shi manzon Allah yace fa akastuhu sai na cafke shi na damke shi gane ko fa amkana lillahu minhu ubangiji ta'ala ya bani dama game da shi fa akastuhu manzon Allah yace na damke shi fa aradtu ana arbihu ala sariyatin min sawaril masjid manzon Allah yace nayi nufin wato na daure shi a jikin wani ginshike daga cikin ginshikan wannan masallaci nawa idan aka ce sariya wato ginshiki kenan an gane ko yana daga cikin ma'anarsa kuma aka ce sariya yana daukan ma'ana girgije na dare shine yace fa aradtu an arbihu ala sariyatin min sawaril masjid nayi nufin na daure shi a jikin wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci wannan masallacin nawa manzon Allah yace hatta tanguru ilaihi kullukum har awayi gari gaba dayan ku manzon Allah yace kowa ya ganshi da idan shi fa zakartu da'wata akhi Sulaiman manzon Allah yace sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman dan Daud alayhi assalam addu'a sadiye yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya ubangiji na roƙonka nake ka bani wani mulki mulkin da bai saukaka ba bai dace ba ga wani bayana manzo Allah yace wannan addu'a da Sulaiman alayhi salam yayi ita na tuna shi yasa sai nake daure shi manzo Allah yace faradattuhu khasi'an sai na mayar da shi khasi'an yana tababbe an gane ko ma'ana yana kaskantacce tababbe shine yace faradattuhu manzo Allah yace sai na maida shi khasi'an yana kaskantacce yana tababbe abinda yake nufi bai samu ba na bata mun sallah wannan yana nuna mana kasancewar wato yadda shaytani yake famar yadda zai ruguza ma bawa ibada ta kowane hali sai dai in ya kasa saboda babban makiyi ne. Duk wani abu da zaka zo da shi na alkhairi to wannan yana bakanta masa rai. Wanda anan dai a takaice mu lura da cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda Allah ya ba shi tsaro da kariya game da shaytani, amma duk da haka ga yadda ya shafa ma da shaytani. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya hana ya daure wannan shaytani tuna cewa annabi Sulaiman alaihi salam yayi addu'ar cewa Ubangiji ya bashi wani mulki, mulkin da bai dace ba, bai saukaka ba ga wani bayansa. To kasancewar wannan kenan kiyayewa ne game da haƙƙin annabi Sulaiman alaihi salam, kuma akwai ihtimalin cewa sanya aljannu hidima da duk wasu abubuwa, wannan yana daga cikin abin da Allah yake bance annabi Sulaiman, kamar yadda karmu manta a cikin ayoyi ya gabata, wa minash shayatini man yahusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik wa kunna lahum hafizi. Kuma ga yacen wash shayatina kullu banna'in wa gawwas, ga yacen kuma wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi iznin rabbi wa man yazigi minhum an amrina nuzikihu min azabin sa'ir, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Da wannan hadisi wasu malamai suka kafa hujja akan cewa wato su mutanen annabi Sulaiman alaihi salam suna ganin aljannu, ma'ana jama'ar da suke tare da annabi Sulaiman suna ganin aljannu ido da ido, an gane ko da duk wani kaikawan da suke. To shi yasa anan malamai suka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, shi aljan da zuri'ar shi suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su. Kace wannan kenan akan mafi rinjaye ne, an gane ko, tare da cewa ita ayar ba tana nunin cewa kwata-kwata ba yadda za a yi mu ga aljan, a muna iya ganin aljannu amma halin su suna ganin mu, to mu a wannan lokaci ba ma iya ganin su, amma in a wani hali kenan halin da su ba sa ganin mu, mu muna iya ganin su wani lokaci. Shine anan Ubangiji ta'ala ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama wannan aljani da ya bujuro masa, kenan shine dalilin da suka ce kenan su waɗanda suka zauna da annabi Sulaiman suna ganin aljannu, suna cuɗanya da su. Inda yanzu in ka ɗauka wannan bafadi na annabi Sulaiman, me ya faɗa? Ya ce ana atika bihi qabla an taquma min maqali wa inni alaihi laqawiyyun amin, qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka darfu. Da haka kenan ayar ba tana kurewa ba kwata-kwata, amma a halin da su suke ganin mu, to mu ba ma ganin su, amma a wani hali muna iya ganin su. To shine anan wato malam sai yake faɗa, yake cewa idan aka ce ifrit sai yace mutamarridun min insin aw janni, wanda yake kangararre mai tsaurin kai daga cikin jinsi na mutane ko kuma jinsi na aljan, kenan kamar yadda a cikin aljannu akwai ifrit, to haka a cikin mutane ma akwai. Duk wanda ya kangare ya kai matuka a wajen kangara, wanda baya jin hus, to ana sunan shi ifrit, sawa'an kenan aljan ne ko kuma dan adam ne. Kamar yadda kalima ta shaydani a cikin aljannu akwai shaydanu, a cikin ƴaƴan adam ma akwai shaydanu, domin lafazin shaydan duk wanda ya nisanci gaskiya sunan shi shaydani, duk wanda yayi ma gaskiya nisa ya nisance ta, to sunan shi shaidani. Shi yasa shuwagabanni na bata Ubangiji ta'ala ya ambace su da shaidanu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan munafikai in sun haɗu da waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, sai su ce amanna, mun yi imani tamkar yadda kuka yi. Wa idza khalaw ila shayatinihim, idan sun koma sun kadaita da shaydanansu. An gane ko ila anan bi ma'ana ma ai ma shayatinihim, idan suka kadaita tare da shaydanansu. Wa Allah yake nufi da shaydanu shugabanninsu na bata. Kuma haka can cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala na faɗa wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin shay'an likulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. To da haka a takaice abinda muke so mu fahimta anan, kamar yadda a cikin jinsi na aljan akwai ifrit, haka a cikin jinsi na ƴaƴan adam akwai ifrit. Idan aka ce ifrit kenan kangararre wanda baya jin husu, sai ya ce mislu zibniya jama'atu hazzabani, kamar yadda kenan in aka ce zibniya jam'unsa shine azzabani, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa falyada unadiya sanada uzzabaniya, wanda asalin kalimar minaz zabni ne. Idan aka ce azzabnu shine addafu bi quwa, ingije abu da karfi. Shi yasa mala'ikun da Allah ya wakilta game da jefa kafirai wuta, Allah ya musu laqabi da azzabaniya, saboda da karfin tsiya suke jefa kafiri cikin wuta. Azzabnu shine ingije abu da karfi, shine anan malam yazo da kalimar, domin an ka dauki ifritiya, wannan shine yake keke wannan ya dauke kenan akan awan kenan. Zibniya, zibniya shine jamusa, sai yace azzabani. Hadisi na biyu a karkashin baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qala Sulaiman ibn Daud, annabi Sulaiman dan Daud alaihi salam wani lokaci ya faɗa yace la adufanna laylata ala 70 mar'a, lalle ne wato a wannan dare yace sai na zagaya matana guda 70. An gane ko lafazin dawafu anan kinaya ce, ma'ana saduwa, saboda ka'ida duk wani abin da ake jin kunyar a fito a faɗa, to alkunya ake. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da musalo na alqur'ani, duk wani abin da ake jin kunyar a fito a faɗa, to kinaya ake. Kamar yadda in ka koma ayoyi sun wuce a lissafa, Ubangiji ta'ala ya yi amfani da wasu kalmomi akan ma'anar saduwa da iyali, kamar yadda ya faɗa uhilla lakum laylata siyamir rafasu ila nisa'ikum. Kaga asalin kalma ta arrafasu shine alqabihu min alqaul, ma'ana mummunar magana, amma anan mi Allah yake nufi shine aljima', ma'ana saduwa da iyali. Haka da yace fal'ana bashuruhunna, kaga bashuruhunna ay jami'uhunna min al-mubashara ne. Idan aka ce al-mubashara shine hada fatar jiki, domin aka ce al-bashara fata ta jiki, mubashara hada fata ta jiki, da yace fal'ana bashuruhunna, ma'ana ku sadu da su. Haka kuma ya faɗa la junaha alaykum in ballaqtumun nisaa, sai yace ma lam tamassuhunna. Mi ake nihi da wannan almasu anan shine saduwa. Kuma haka ya faɗa nisa'u kuma harsul lakum fa'atu harsakum annashitum, a can cikin suratul wannan suratul nisa da suratul ma'ida, me yace cha ya aula mastumun nisa, aula mastumun nisa'a, ko kuka shafi mata, me yake nufi da shafa anan shine saduwa. Haka kuma ya faɗa wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afba ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Haka can cikin suratul a'raf, falamma takashaha hamalat hamlan khafifan wa masnan famarrat bi, anan sai ya amfani da lafazin al-bishiya. To dan haka kinaya duk wani abin da ake jin kunya a fito a faɗa, al-kunya ake. Yanzu misali idan ka dauki bayan gari, kaga ai asali idan kace algaid ba sunan shi bane ba, algaid kinaya ce. Asalin algaid kurami ne ake nufi, kurami shine ake kira algaid, domin duk mai hankali ba yadda za a yi ya biya bukata a inda wani yake ganin shi sai ya nemi inda zai labe. To galibi al'adar su idan mutum zai je biyan bukata bayan gari ko bawli, sai ya nemi wani kurami inda zai shiga ya labe. Shine Ubangiji Ta'ala yace au jaa ahadu minkum min al-ga'id, kaga asalin al-ga'id kurami ake jefi. To shine anan yace la adufannal lailata ala 70 mar'a, lalle ne wato zan zagaya mata na 70 a wannan dare, wanda wannan yana nuna mana wata mu'jiza ta annabawan Allah, yadda dukkan al'amurra da suke ciki na ibada da wato wani kai kawo da kula da al'amuran jama'a, amma suna da ƙarfin kusantar iyali. Yanzu anan Annabi Sulaiman alaihi salam mata ne yake da su, kuma matan wato sun wuce 70, dan a wata riwaya a ƙarshe mata 90 ne, gumiya tara ne Annabi Sulaiman gaba ɗaya zagaya su, ya alƙawarin a cikin dare ɗaya zai zagaya su. Wanda wannan kuma yana nuna mana mafi girman mu'jiza akan wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dare ɗaya manzon Allah yakan zagaya matan shi a lokacin nan mace 11 ko manzon Allah da wanka guda, tare da cewa ga ibadar da yake, ga shagulgulla na kula da al'amura na jama'a, kuma ga karancin abinci. An gane ko cin abinci na annabawa ba irin namu bane, sukan dan ci abinci dan kashin hakarkarin su ya dan meke su samu kuzarin da za su bauta ma Allah. Kuma kwana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wato ba a ci ba ba a sha ba, wanda kankanta cin abinci yana daga cikin abin da yake rage shawa, yake janyo kuma rauni ga gangan jiki. Amma duk da haka a dare daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagaye matan shi 11 daga ɗakin wannan ya fita ya je ɗakin wance, daga ɗakin wance ya fita ya je ɗakin wance, gaba ɗaya da ya je ta ƙarshen sa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wanka guda. To wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake bance annabawa da shi, irin wannan kuwa, wanda kuma alama ce wanda take nuna wato shine ƙarfi na jiki da mazakunta. Waɗannan mata 70 da Annabi Sulaiman alaihi salam yayi alƙawarin zai zagaya su a cikin dare guda, yace ta hamilu kullum ra'atin farisa, kowace mata daga cikin matan gaba ɗaya za ta ɗau ciki na wani jarumi wanda yake mayaƙi. Idan aka ce faris, ma'ana wanda yake sadauki kenan, jarumi wanda asali min alfaras ne, alfaras doki, ka san ba kowa bane mahayin doki sai wanda yake sadauki mayaƙi kenan. Shine yace ta hamilu kullum ra'atin farisan, kowace mata za ta ɗauki cikin jarumi mayaƙi, yujahidu fi sabilillah, wanda zai yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Wanda wannan yana nuna mana a sababin kyautata niyya, aiki na halak yana rikida ya koma ibada. Kaga kusantar iyali asali ba ibada bace, halak ne Allah ya halitta ma mumini ya kusanci iyalinsa matarsa ta aure ko bai wai shi to amma a sababin kyautata niyya a sababin kyautata niyya wannan aiki na halak sai rikida sai ya koma ibada kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi wa fi bud'i ahadikum sadaqa game da saduwar ɗayan ku da iyalinsa manzon Allah yace akwai ladan sadaka wani sahabi yace ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajrun yace yanzu ɗayan mu ya je ya sadu da iyalin shi kuma a ce yana da lada manzon Allah sai yace ara'aytum ku bani labari da a ce ɗayan ku wannan shahawa ta shi ya je ya azata akan inda Allah ya haramta masa me zai biyo baya shine zinubi manzo Allah sai ya ce fa kazalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr to haka idan mumini ya aza shahawar shi a inda Allah ya halatta masa yana da lada me yasa saboda dan ya kame kanshi gabarin aikin alfasha wanda yana daga cikin fa'idodi na aure domin yakan taimaka ma mutum akan kare gabansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa ya ma'asharar shabab man istafa aminkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari sai yace wa ahsanu lil fard to shine anan shi niyyar annabi Sulaiman alaihi salam game da wannan saduwa kowace mata daga cikin matan nashi ta dau ciki ta haifa masa wani jarimi mayaki wanda zai yi jihadi domin daukaka addinin Allah wanda wannan kuma kyautata zato ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala fa qala lahu sahibuhu wato sai abokinsa ma'ana na tare da shi ma abucinsa wane ne mala'ika ne daga cikin mala'iku an gane ko da ke tare da shi kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ya ce da shi insha Allah ma'ana kuli insha Allah ce in Allah ya su falam ya kula annabi Sulaiman bai faɗa ba menene sababin abin da yasa bai faɗa ba mantawa yi an gane ko ya manta ya faɗa shi ya tunatar da shi ya ce insha Allah ma'ana kuli insha Allah ce in Allah ya su falam ya kul shi annabi Sulaiman ya manta bai faɗa ba manzo Allah ya ce walam tahmil shay'an babu wata mata da ta dau ciki daga cikin matan 90 gaba ɗaya illa wahidan sai mace ɗaya tak ta dau ciki shi ma kuma saqidan ahadu shiqaihi abinda ta haifu na dan wato rabin jiki ne ba ɗa bane cikakke shi ma rabi ne rabin jikin gaba ɗaya babu shi rabi da rabi ta haifo da kenan dan da mata ita wanda ta dau cikin dan ma miskini ne bangaren jikin duka a wannan asare yake rabin jiki ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa yake cewa law qala hada annabi Sulaiman lokacin da aka ce masa yace insha Allah ya tuna ya faɗa da jahadu fi sabilillahi da wannan mata nashi 90 gaba ɗaya da sai sun haifa masa ƴaƴan kuma wannan ƴaƴan sai sun yaki domin daukaka addinin Allah to wannan yana nuna mana cewa duk abu an gane ko domin shi ana annabi Sulaiman alaihi salam sai da ya karfafa labarin da yake so ya faɗa musu ma sai da ya karfafa shi da rantsuwa to amma anan sai aka ce yace insha Allah aka tunatar da shi kuma sai ya manta bai faɗa ba wanda akan wannan wasu malaman suka kafa hujja da cewa idan mutum a ƙarshen rantsuwarsa yace insha Allah koda an samu rabewa tsakanin zancen nashi rantsuwar da insha Allah to inda gaba ya faɗa za ta iya amfanarsa sai dai akwai ihtimalin yana cikin maganar ne shi aka ce yace insha Allah ya manta bai fada ba, ba bayan ya gama zancen bane ba, shi mala'ikan yace masa kula insha Allah, kina akwai ihtimalin yana cikin maganar yace masa kula insha Allah. Kamar yanda yanzu misali zaka ji mutun yana fada yana zance yana cikin zancen sai ka ce masa ce in Allah ya yaso kula insha Allah, kuma wani lokacin yana iya kasancewa sai bayan ya gama zancen ka ce masa ce in Allah ya yaso. To wannan yana nuna mana fa'idar mai kalamari zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan anan karka fahimci cewa annabi Sulaiman anan ya kiye meka, a'a wasu malaman suka ce tana iya yiwa shi ya fada wadatu ne da abin da yake kudirce a zuciyarsa. To dan haka ita ko insha Allah kudirce ta a zuciya ba ta ma bawa amfani idan yayi rantsuwa, dole sai ya furta lafazinta. An gane ku, sai yayi lafazi da ita, in kai lafazi da ita to za ta amfane ka kuma ba za ka yi kafara ba. Kamar yadda misali amma kuma hallu sharadi ya zamanto fadar insha Allah ta sadu da zancen naka kamar da rantsuwar, kamar yadda jumhurin malamai akan haka suke. Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shine ya tafi akan cewa in dai an koda an samu rabewa in dai bai dau lokaci ba, mutun ya tuna yace insha Allah, to wannan insha Allah za ta amfane shi. To kaga shi anan Annabi Sulaiman alaihi salam yayi rantsuwa zai sadu da su matan nashi gaba ɗaya, yace kuma kowace sai ta dau ciki kuma sai ta haifa masa mayaki wanda zai yi yaki domin daukaka addinin Allah. Aka ce ce insha Allah ya manta bai fada ba, gaba ɗayan su ba wanda ta dau ciki illa ɗaya ɗaya daga cikin su, ita ma abin da ta haifu rabin mutum ne, ba mutum bane ba cikakke. To shine anan malam ya zo mana da wannan hadisi domin yana kunshe da kissa ta Annabi Sulaiman. Shine malam yake fada Shu'aib ibn Abi Hamza da ibn Abi Zinad da ibn Abi Zinad a riwayar su abinda suka rawaito 90 maimakon 70 kenan. Malam yace wa huwa asah, kuma shine mafi inganci. Sannan hadisi na uku a karkashin baban hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda na fada, yake cewa qultu ya rasulullah, na fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace masa ayyu masjidin wudi'a awwal, wai wani masallaci ne a farko wanda aka aza shi a ban kasa, ma'ana wani masallaci ne farkon masallacin da aka gina a doren kasa. Kada sai manzon Allah ya bashi amsar cewa al-masjidul haram, masallacin Allah mai alfarma, ma'ana Ka'aba ita ce farkon masallacin da aka aza gugun shi wato a ban kasa. Kamar yadda Allah ya faɗa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Qultu thumma ayyu, nace masa sannan sai wani masallaci bayan Ka'aba? Qala manzon Allah ya ce thumma al-masjidul aqsa, sannan sai masallacin Qudus, shine ake kira al-masjidul aqsa, ko ka kiraye shi baitul muqaddas ko baitul miqdas ko kuma masjidu ilaya, duka sunayen shi ne. Allah ya ambace shi da wannan suna a cikin suratul Isra, subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakana hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Manzo Allah yace masa thummal masjidul aqsa, sannan masallacin Qudus. Qultu sai na tambaye shi nace kam kana bainahuma, gwalgwadan mike na zamani tsakaninsu, ma'ana shekara nawa ke tsakaninsu kenan Ka'aba da masallacin Qudus. Qala manzo Allah yace 40, shekara 40 tsakanin gina Ka'aba aza masallacin Ka'aba da Baitul Maqdis, shekara 70, wannan shekara 40. Annabi Ibrahim alaihi salam ba shi bane farkon wanda ya gina Ka'aba, shi kanshi fondasiyon ne aka nuna mishi ya dora gina shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa izba wa anali Ibrahima makanal baiti, Ubangiji ta'ala ya ce ba su labari lokacin da muka bayyana ma annabi Ibrahim wato bin wannan daki kenan Ka'aba. Haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa wa izi yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Isma'il. Kenan an bayyana musu fondasiyon kin asalin ginin shi annabi Ibrahim kenan durawa ne ya gina akan asalin fondasiyon kin shika. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yace wato shekara 40. Kaga wannan yana nuna mana sanin cewa abu kaza lokaci kaza aka yi shi, wannan dole sai ta hanyar wahayi. Sha ci faɗi ba ta yi a nan, kamar ka ji an ce abu kaza lokaci kaza tsakanin ko annabi wane da wane shekara kaza tsakanin wane da wane shekara kaza, wannan dole sai ta hanyar wahayi. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da aka masa tambaya shekara nawa ke tsakanin gina Ka'aba da masallacin Qudus, manzon Allah ya ce 40, shekara 40. Kuma kala sannan manzon Allah sai ya faɗa ga Abu Zar ya ce masa haisu ma adrakatka salatu fa salli, duk inda sallah ta rike ka manzon Allah ya ce ka yi, wal ardu laka masjid, kasa gaba ɗayan ta masallaci ce gare ka. Wanda anan shi tambayar Abu Zar Allah ya kara masa yadda, yana son a nuna masa gu wanda yake fiyayye inda zai je yayi sallah. To shi yasa annabi manzon Allah sai ya nuna masa Ka'aba shine fiyayye, masallacin Ka'aba, domin sallah ɗaya tak a masallacin Allah mai alfarma ta farilla ko ta nafila matsayin sallah 100,000 take. Matsayin sallah 100,000 take, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam, yace fa innaha bi mi'ati alf, ita matsayin sallah 100,000 take. To amma anan idan kana so kai sallah a gufiyayye in dai lokaci yayi, to a ko ina kai sallah shine yafi maka alkhairi, da sallah ta kuce maka kenan naka ce sai ka je guri wanda yake fiyayye. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa haisu ma adrakatka salatu fa salli, duk inda sallah ta rike ka manzon Allah yace kai. Kuma wannan yana nuna mana fadla ko kuma mustahabbancin yin sallah a farkon lokacin da kenan, da zaran lokacin sallah yayi to mutum yayi. Manzon Allah sai yace masa wato kasa baki ɗayan ta masallaci ne gare ka. Wannan yana daga cikin abin da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, shi da al'ummarsa gaba ɗaya, ƙasa gaba ɗayanta an maida mana cewa gun sallah ne, duk inda sallah ta kama sai mu yi. Amma saɓani ga waɗanda suka gabace mu ba sa sallah sai a wannan, sai a cikin masallaci, kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance musu. Amma mu duk inda sallah ta kama ka sai ka yi, banda iya wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya toge mana wanda baya halatta a yi sallah, irin su makabarta, kamar yadda ya faɗa al-ardu kulluha masjid, yace illa al-maqbara wal hamma, banda makabarta, banda ban daki, waɗannan wurare ne waɗanda ba a sallah. Haka irin su a aqanil ibil, ma'ana inda raqumma, madurkusar raqumma inda suke kwana, nan shi ma ba a yin sallah, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya bayyana mana. Sannan hadisi na gaba, wato sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa masali wa masalun nasi, manzon Allah ya ce misali na, wato da misalin mutane, yadda nake kiransu nake famar tsamayo su daga hallaka, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiran mutane zuwa tafarkin shari'a, su kuma suna famar jefa kansu zuwa ga halaka. Manzon Allah ya ce ka masali rajuli nistauka da nara, wato kamar misalin mutumin da ya hura wuta ne, an gane ko, ya hura wuta don ya ga haske. Fa ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawabu taqa'u fi an-nar, manzon Allah yace fari da waɗannan dabbobi ma'ana waɗannan kwaruka manzon Allah yace sai su zo suna fadawa cikin wutar mutumin da ke tafiya misali a daji idan ya hura wuta menene manufarsa ya hura wuta ne domin ya ga haske to in ya hura wuta domin ya ga haske duk wani kwari idan ya hango wannan wuta shi fama yake zo gun wannan haske yana zawwa kuma sai ya fada cikin wutar ya kore yadda kwaruka hasken wanda yake janyo idan suka zo kuma sai su fada cikin wuta su kore shi ne a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina rike da wato shine timurin wandan kuma ana ina rike da nan manzo Allah yace ina huzgun ku kuma kuna famar huzgewa yadda yake kokarin huzgo jama'a kar su fada cikin hallaka su kuma suna famar kucewa suna son su bi shahawar su da son zuciya manzo Allah yace to kamar misalin mutumin da ya hura wuta ne fara fari sun zo sai fadawa suke da sauran dabbobi me yake ni dabbobi kwaruka da sukan zo su fada manzo Allah yace to wannan shine misali na da ina famar huzgo ku kar ku fada cikin hallaka ku kuma kuna famar kucewa sanan hadisi shine yawa sai yake fada wanda hadisin na gaba wato yana sanadi wanda ya wuce shine kenan sanadin sa sai yake fada yace kana timra atani manzo Allah yake fada yace wasu mata guda biyu ma'ahu mabnahuma tare da su akwai ƴaƴansu an gane ko sun fita ne jeji ko wace ta aje danta sun aje diyan abu daya ya azibu sai kilkeci yazo an gane ko idan aka ce azibu irin waɗannan karnuka na daji masu jiki irin kura kura amma ba kura bace ita kura babun sunanta shine yace ya azibu sai kilkeci yazo fa zahaba ibni ihdahuma sai ya dauke dayan dan dayar su sai ya dauki dade sai ya tafi da shi ya cinye fa qalat sahibatuha wato el uwarta ta kenan abokiyar wanda suke tare sai take fada take ce mata inna ma zahaba bibniki danki ne ya dauke an gane ko tace danki ne ya dauke wa qalatil ukhra dai ita ma sai ta fada tace inna ma zahaba bibniki a ke ma danki ne ya dauke ba nawa ba fatahakamata ila dawu sai suka kai kara gun annabi dawu kowace ta kai kara amma ba wanda take da shaidu a cikin su ke ina shaidar ki ba ta da shaida ita ma wannan ba ta da shaida da yake nuna cewa danta amma kowace sun kawo kara to da ya zamanto sun yi daidai a wajen kawo kara kowace ta kawo ta ce danta ne kuma babu wanda take da shaida faka babihi lil kubra annabi Dawud alaihi salam sai ya zartar da hukunci cewa na babbar ne wannan a iya abin da ya bayyana gare shi kenan a iya jawabin ta sai ya hukunci ya zartar da hukunci cewa na babbar ne fakarajata ala Sulaiman ibn Dawud sai suka fito suka je gun dan shi annabi Sulaiman da suka fito annabi Sulaiman yana kofa sai suka je suka tarra shi fa akbaratahu suka bashi labarin ga hukuncin da shi annabi Dawud alaihi salam ya yanke aina ta ne ita babbar a lokacin nan annabi Sulaiman alaihi salam sai ya ce da su wato atuni bisike ne ku zo mun yace da wuka ku zo mun da wuka a shukuhu bainahuma yace in raba shi tsakanin su kowace ta daure bi wanda wannan wayo da dubara ne annabi Sulaiman yayi domin ya gane gaskiyar lamarin ya san dan nawa ce ce a cikin su wanda wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin alkadi yayi wayo da dubara dan ya fahimci gaskiyar lamari a lokacin da masu jayayya suka kawo masa kara shi yasa shi annabi Sulaiman anan yace a zo masa da wuka ya raba dan tsakiya kenan kowace ta daure fa qalat as-sughra ita karamar sai ta fada sai ta ce la tafa'al yarhamukallah Allah ya maka rahama karka yanka shi karka yi kuwa gunuha bar mata danta ne ta je danta ne ta ce danta ne faka babu hili sugura sai yanke hukunci cewa na karaman ne ya tada wancan hukunci yawan saboda wancan hukunci dama ijtihadi to anan shi annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya fahimtar da shi gaya hakikanin lamarin dan na karaman ne me yasa saboda kasancewar duk yanayin da ake ba yadda za a yi uwa ta bar danta ya halaka sai dai in al'amari ya fi gari kaga anan ita babbar ta yarda na araba musu tsakiya amma ita karama ta ce a bar mata danta ne kenan anan sai ya fahimci cewa dan na karamar ne ba na babban bane sai ya zartar da hukuncin cewa na karamar ne Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa yace wallahi in sami'tu bisikini illa yawma idhin in anan bi ma'ana ma annafiya ai ma sami'tu bisikini ban taba jin cewa wuka ana ce mata sikini illa yawma idhin yace sai a wannan lokaci shi wannan yaren bai san shi ba an gane ko bai san ba ana ce ma wuka sikini sai a wannan lokaci yace wa ma kunna naqulu illa almudiya mu ba ma fada iya abinda muke fada mudiya muke ce mata mudiya jam'un sa shine muda to bai san ba ana ce mata miski wannan sikin sai a lokacin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake ba da wannan labari nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk